Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masuwar robar kuma da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare da muka almasi garba da sauran abokan aiki. Muke yau musulmai a duk inda suke barka da babbar sallah da fatan an waye gari lafiya. Da yake yau take babbar sallah, zamu jingina duk shirye-shiryen mu domin bayo mutanen da ke zauna a kasashen waje damar isar da gaishe-gaishen sallah. Amma kafin mu kai ga gaishe-gaishen, ga Ibrahim ka almasi dauke da labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shirin shagulgulan sallah lafiya ga labaran. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce yau Talata zai karbi cikakken rahoto kan irin rawar da cibiyar leken asirin kasar China ta harkokin da ba na soji ba ta taka wajen amfani da manhajar satar bayanai da aka yi aka damfari wasu kamfanonin Amurka. Har yanzu ana kan tantance takamaiman abin da ya faru. Ba a kammala binciken ba tukunna abinda shugaba Biden ya faɗa kenan jiya Litini bayan da wani ɗan jarida ya tambaye shi kan dalilin gwamnatinsa na kasa kakaba ma ƙasar China takunkumi nan da nan bayan da gwamnatinsa ta fito fili ta zargi ma'aikatar harkokin tsaron ƙasa ta China da ba da kwangilar satar bayanai ga wasu masu aika-aikar kutse waɗanda su ma kan amfana da kutsen. Amurka da NATO da kungiyar tarayyar Turai da Burtaniya da Japan da Canada da Australia da kuma New Zealand jiya Litini sun zargi China kai tsaye da kaddamar da kutsen yanar gizo a watan Maris wanda ya shafi dubun dubatan mutane ta amfani da ma'adanar Microsoft. Kusan wata tara bayan zaben shugaban kasar Amurka da aka gudanar bara an sake samu wanda ya sha kaye wanda shine bangaren ƙuri'ar binciken fagen siyasa inda wani sabon bincike ke nuna cewa ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ta shekara ta 2020 gabanin zaben da aka gudanar ranar 3 ga watan Nuwamba na ɗaya daga cikin mafiya rashin inganci cikin tsawon gwamnatin shekaru. Kwararriya a bangaren ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a kungiyar nazarin ra'ayin jama'a ta Amurka AAPRO ta ce ta yi nazarin sakamakon ƙuri'u 2,858 ciki har da ɗaruruwa a matakin tarayya da na jiha inda ta gano cewa sun yi ta bayyana adadin masu goyon bayan shugaban ƙasa na lokacin Donald Trump ƙasa da adadi na gaskiya duk da yake ya sha kaye a hannun ɗan takarar jam'iyyar Democrat Joe Biden wanda yanzu shine shugaba na 46. Kungiyar ta gano cewa jerin sakamakon ƙuri'un binciken jin ra'ayin jama'a da aka gudanar sun yi ta nuna tazara tsakanin Biden da Trump wadda ta tsara ta gaskiya da kashi 3.9 cikin 100 a matakin tarayya sannan matakin jiha ma ta tsara ta gaskiyar da kashi 4.3 cikin 100. ‘Yan ƙasar Burtaniya sun yi shagulgulan kawo ƙarshen kullen corona jiya Litini ranar da suka kira ranar ‘yanci. Ranar ta kawo ƙarshen duk wani takaita zirga-zirga batun saka takunkumi da kuma kiyaye tazara wanda aka tilasta ma jama'a saboda daƙile yaduwar COVID-19. To amma Prime Minister Burtaniya Boris Johnson jiya Litini ya ce bayan ƙarshen watan Satumba za a riƙa buƙatar takardar shaidar yin rigakafin corona kafin a shiga gidajen shakatawa da dare wato night club. Jiya Litini an ci gaba da shari'ar zargin rashawa da ake ma tsohon shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma bayan shafe kwanaki ana munanan zanga-zanga sanadiyar yanke mar hukuncin zuwa gidan yari da aka yi. Zuma ya gurfana a kotu ta yanar gizo lokacin da aka fara shari'ar a babban kotun Pietermaritzburg a lardin KwaZulu-Natal da tsohon shugaban ya fito. Ana zarginsa da nau'uka iri-iri na almundahana da zamba da kuma ɓadda kuɗin haramun game da wata babbar kwangilar makamai da babban kamfanin ƙera makaman nan na ƙasar Faransa mai suna Thales lokacin da yana mataimakin shugaban ƙasa. Zuma dan shekaru 79 ya mika wuya ga hukumomi a zabin da ya fito makonni kusan 2 da suka gabata inda zai fara kursunan watanni 15 da kotun kundin tsarin mulkin kasa ta yanke mar. Wani mutumin Tampa jihar Florida wanda ya taka rawa a boren da aka yi ranar 6 ga watan Janairu a majalisar dokokin tarayyar Amurka zai shafe watanni 8 a gidan wakafi bayan da aka same shi da laifin saba doka sanadiyar al'amarin. Masu gabatar da kara sun nemi a jefa Paul Allard Hutkins mai shekaru 38 kurkukun watanni 18. Hutkins wani magoyin bayan tsohon shugaba Donald Trump ya danna zuwa cikin babban zauren majalisar dattawa yayin da ake hidimar tabbatar da zaben shugaba Joe Biden. Ba a taba zargin Hawking da cin zarafi ko barnar dukiya ba. To amma a watan jiya ya amsa laifin kawo tangarda a wata hidima ta gwamnati.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to ba tare bata lokaci ba, yanzu za mu yi karaga mashirin ga abokin aikin mu Zarawa Aminu Fage domin jin abin da ta hada mana a wannan rana ta musamman.
Yau ne sallah yau ne Eid dukku taho mai sallar Eid yau ne sallah yau ne Eid dukku
gaisuwar sallah daga fadin duniya
sai muhi far'a domin yau ne ranar Eid ya ku jama'a sai muhi far'a domin yau ne ranar Eid domin yau ne ranar Eid
jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Zahra Aminu Fage ce ke muku barka da asuba da fatan an yi sallah lafiya yau take babbar sallah wanda ya daidai da ranar talata 10 ga watan Zulhijja shekara ta 1442 bayan hijiran manzon rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 20 ga watan Yuli na shekarar 2021 a wannan rana ta babbar sallah wato sallan layya zamu kawo muku gaishe-gaishen sallah zuwa ga ɗan uwa da abokan arziki mazauna ƙasashen duniya da suke son miƙa sakonnin su a ko'ina a faɗin duniya to ma sauraro sai a biyo mu a cikin shirin namu na gaishe-gaishen sallah zamu fara gaisuwar sallar daga nan Amurka
ranar Eid dun ba shakkala darmu tafiya wai da ranar Eid yau ne sallah yau ne Eid dukku taho mai sallar Eid
wa alaikum ƴan uwa da abokan arziki da fatan kun yi sallah lafiya ni ce nan Sadiya daga jihar Maryland na Amurka ina mika sakon gaisuwa na ga mahaifiyata Hajiya Binta mahaifina Alhaji Tijjani da abokanan shi da suke shago ina mika sakon gaisuwa na ga Hajiya Aisha da take Ghana da umma na Hajiya Habiba da baban mu Alhaji Baba Aisha Richon ina mika gaisuwa na ga kakanni na Hajiya Amina Hajiya Gomma Mama Kubura Anti Hamdala Anti Maryam Anti Kubura Anti Atine Mama Kubura da kuma sister na Jamila Safiya Rabi umma da duka sauran ƴan uwa da abokan arziki ina mika gaisuwa na ga onko mamu onko balalle da kowa Allah isa ayi sallah lafiya Allah ya kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh da farko zan isa da gaisuwa ta ga Hajiya Mama a Kano da sarki na Alhaji Sani Akawa a Kano da matarsa Hajiyar Madina a Kano da sarki ta Hajiya Hafsa a gidan marigayi Alhaji Akawa na mata Allah rahamshe shi da yaya ta Hajiya Kubra da kanina Abdullahi da ɗana Kamalu da ɗana Izul Arabi da yata Samira da ɗana Tiridu da ƙanwata Kulwa da ƙanwata Hajiya Talatu da ƙanwata Kucici da sarki na Alhaji Baba mai kuɗi da ƴan majalisansa da kanina Ibrahim da kuma kanina na Hamza da Alhaji Ali Akawu da Alhaji Umar Akawu da Anti Binta mata Alhaji Umar Akawu da Hajiya Hassana matan Alhaji Baba Akawu da Anti Lami matar Alhaji Kabiru Siba da Alhaji Bala Mai Taya da Alhaji Shekara Mai Taya da Alhaji Bala Asaba da Alisko da jama'atu rahmatullah a layin Mangwaro da ƴan uwa gaba ɗaya da suke sabon feji da kuma sauran ƴan taya gaba ɗayan su ni ne nako Alhaji Bagali nake muku barka da sallah daga nan a jaha ta New Jersey a kasar America Allah maimaita mana ayi sallah lafiya
assalamu alaikum sunana Zainab Awala Akawu daga nan wurin Virginia dake na America ina son yi sakon gaisuwar sallah ga ƴan uwa da abokan arziki da farko zan fara da Maifa Sajjal Babatson Alhaji Ibrahim Dadi Alhaji Lalo Majiya Yaya da Gogo Baba Mami sannan zan yi amfani da wannan dama na mika ta asira ta na dukkanin family Alhaji Lalo na rashin Alhaji Garba da aka yi. Allah ya ji kanshi, Allah ya gafarta mishi, Allah ya sa ya huta, Allah ya raya zuriya. Sai Bashir Ibrahim Idris Alhaji Yahya Ibrahim Umiya da ke ɗan Shanu, sai kakanni na Mama Binta Baba Rakiya, ina musu barka da sallah. Sai Malam Abdullahi Traki da fatan duk sun sallah lafiya. Sai anti iyaye, anti Khadija, anti Aye, Umin Mama Jin, Uncle Riley, Uncle Sanisu, sai Ibn Safiya da ke Ngorogo, yayan Lagos, anti Lali Ngorogo ita ma. Sai Hassan Usaina Kakama Amira Abul Bai da fatan duk sun sallah lafiya. Sai anti Gambo, anti Abe, anti Hassana Baba Awalu, Baba Luhu, sai Salma Lagos, anti Hassana Rico, sai Hajiya Usaini LGC da dukkan ɗaukacin mutanen da sun da ban samu na kira sunan su ba. Ina muku barka da sallah da fatan Allah ya maimaita mana. Na gode.
Assalamu alaikum. Sunana Hajiya Nafisa Ahmed daga Boston, jihar Massachusetts, America. Da farko ina gaishe da mahaifiyata Gambo a anguwan Karfe Zaria City, da kanina Ubale da Safiyanu dukansu a anguwan Karfe Zaria City. Ina gaishe da kanwata Ladidi matar Mahmudu a anguwan Bishop Zaria City. Ina gaishe da yayana Alhaji Salisu Ahmed, tsohon ciyaman na Zaria local government. Ina gaishe shi da iyalan shi baki daya. Ina fatan sun yi sallah lafiya. Ina gaishe da ɗana Suleiman Anaguri, ina mishi fatan alheri da iyalan shi baki daya. Ina gaishe da Hajiya Uwani Ibrahim Suleiman a anguwar Rimi Kaduna, ina fatan ta yi sallah lafiya, Allah ya kara mata lafiya. Ina gaishe da Aminiya ta Jummai Wada wanda take Jushi Zaria City, ina fatan Allah ya kara mata lafiya, Allah ya sa ta yi sallah lafiya. Ina gaishe da dukkan yan uwana da abokan arziki na Tudun Wada Zaria da Kwarbai Zaria City, da fatan sun yi sallah lafiya, Allah Ubangiji ya maimaita mana. Amin.
Assalamu alaikum sauraron mu a wannan lokaci na yau take sallah. Sunana Alhaji Garba Suleiman Krako Samunaka daga nan birnin Boston, Massachusetts a America. Da farko ina mika gaisuwar sallah na ga mai martaba Sarkin Musulmi Sa'ad Abubakar da Sarkin Muri Alhaji Abbas Jidda Tafida da Sarkin Dawakin Muri Alhaji Aminu Galadima da majida din sa Alhaji Ahmed Tijani. Mai martaba Sarkin Zazzau Ambassador Ahmed Nuhu Bamalli na fatan yayi sallah lafiya. Haka nan mai girma ma'adakin Zazzau Yarima Manir Jafaru da fatan yayi sallah lafiya, da Dr. Bello Abdulkadir Salanken Zazzau, Professor Ango Abdullahi, Alhaji Jafaru Makarfi, Dr. Danatu Sarki Tafida, Hajiya Uwani Ibrahim Suleiman anan a Kaduna Kayanji Road, da fatan ita ma ta yi sallah lafiya. Alhaji Muhammad Juba Kongo Tudun Wada Zaria da Alhaji Salisu Ahmed tsohon chairman Zaria local government Tudun Wada Zaria, ina fatan duk sun yi sallah lafiya. General Abdurrahman Bello Dambazau retired Bara dan Kano, ina fatan ya yi sallah lafiya. General Muhammad Barau da mai martaba sarkin lere da fatan Allah Ubangiji ya taya su ruku. Ina kuma fatan alheri ga mai martaba sarkin Samunaka da fatan yayi sallah lafiya. Limamin Samunaka Mallam na yako ina musu barka da shan da sallah. Ina kuma mika gaisuwa na ga limamin Bauchi Alhaji Bala da fatan yayi sallah lafiya tare da jama'ar sa. Da dukkan abokanaina da aminyana da ke daura da Katsina da classmates ina wanda muka yi bare kwallon tare da su wanda bazan iya kawo sunan su ba duka a wannan dan takaitaccen lokaci dan yaro na Manta Tsamiya sai a kunu ina musu barka da sallah wannan babban sallah hadawu yaro mai jaran agogo da Alhaji Musa mai kantin sauki Samunaka duk ina musu barka da sallah Alhaji Ahmadu Wudul a Kano Alhaji Ibrahim Usman Wudul da Alhaji Awalu Kofar Ruwa duk ina musu fatan alheri da kuma fatan an yi sallah lafiya Allah ya kara mashi Alhaji Awalu Kofar Ruwa motors lafiya Alhaji Baba Company Kaura Zaria ina musu barka da sallah da Alhaji Dalhata Hashimu Kofar Kuyambana Alhaji Garba Musa Turawa ina musu barka da sallah shima Engineer Aminu Waterboard Kaduna State ina musu barka da sallah Sha'ibu Umar Kula ya haya dogara NNPC Gombe Muhammad Sani Danhaja da Zab Aliyu Abdullahi Makarfi duk ina musu fatan an yi sallah lafiya Mubarak dan tata Ansawo ina fatan shima yayi sallah lafiya tare da staff nashi duka ina kuma mika gaisuwar sallah na ga dukkan mutanen miyata Allah a Kaduna gidan late Sultan da Suki da fatan duk sun yi sallah lafiya sannan daga ƙarshe ina mika gaisuwar sallah na ga wato Abdullahi Baba a tsohuwar kasuwa kefi da kaninshi Musa da Yahaya da fatan duk sun yi sallah lafiya abokanaina aminaina wanda suka taya ni murnan daurin auren dana wanda aka yi a Zaria wato wannan kungiya ta mu ta mahaya babura a Kaduna karkashin wannan kungiya ta Ultimate Riders Motorcycle Club na Kaduna wato karkashin jagorancin baban gidan Mamman Gusau wato president din mu ina mika gaisuwar sallah na ga dukkan daukacin su wanda suka zo wannan daurin aure na dana wato masu suna kamar haka yadda zan musu godiya da kuma fatan su yi sallah lafiya Dr. Mainasara Muhammad Anan ENT Hospital na Kaduna da Dr. Gazali Captain Nazib kamar su Imran Manga Jamil Mubarak Mechanic namu na bike din mu kenan wato Mubarak da yake mana gyaran bike ina fatan shi ma yayi sallah lafiya sannan Aliyu Mechanic Jumare Zaria Bashir Zaria Shina a Kaduna sannan Olushima duk suna Kaduna ina musu fatan sun yi sallah lafiya Yahaya Zaria Shehu Biker Salisu Muhammad Jumare Junior Suleiman Sa'ad Shehu Idris da duk wanda suka zo ban samu daman dan takaitaccen wannan lokaci na musu barka da sallah ba a huta lafiya Allah Ubangiji ya nuna mana na badin badada
Assalamu alaikum sunana Abdul Hakim Muhammadu mazaunin kasar Libya ina mika gaisuwar sallah zuwa ga mamana Hajiya Saudatu Muhammad da babana Alhaji Muhammadu da kanina da yayuna Ibrahim Kamal Abdullahi Hassana Maimuna da Aisha da makwabcina Bello mai sai da guru a bakin layi da fatan kuna cikin koshin lafiya daga ƙarshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan shashin Hausa na muryar Amurka da masu sauraron mu da al'ummar musulmai baki daya bismillah
Barka da sallah ake wadoki biya ni abun murna shi ake wadoki Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Muhammad Hanif Umar, mazaunin jihar Saudi Arabia. Ina miƙa gaisuwa ta ta sallah, ta barka da sallah ga iyayena, sunan mahaifina Alhaji Umar Adamiya ne, sunan mahaifiyata Hajiya Hadiza Taraki Umar, ina miƙa mata babban gaisuwa na barka da sallah. Sai sunan kanina Abba Umar Adamu, shi ma ina miƙa masa kyakkyawan gaisuwa ta barka da sallah. Ga ɗan uwa na dukkan kannena Hassan da Usaini da kuma Nana Khadija Umar, ita ma ina miƙa mata kyakkyawan gaisuwa na barka da sallah. Kuma ina miƙa gaisuwa ga kannena guda biyu, Aisha da Aminatu, suma ina miƙa musu kyakkyawan barka da sallah. Ubangiji ya Allah ya nuna mana rayuwa mai albarka. Sai ina miƙa gaisuwa na ga ƴan uwa na ta sashin mahaifina, ina miƙa musu kyakkyawan gaisuwa na barka da sallah. Ina miƙa ma ƴan uwa na musulmi ta sashin fannin mahaifiyata, ina miƙa musu kyakkyawan gaisuwa na barka da sallah. A takaice, ina taƙaitawa gaba ɗaya abin da zan faɗa na ƙarshe, shine ƴan uwa na musulmi da suke nan sashin Hausa na Amurka baki ɗaya, suma ina miƙa musu babban kyakkyawan gaisuwa ta barka da sallah. Ubangiji Allah ya sa a yi sallah lafiya, mu ci rayuwa kuma mai albarka, mu sa Allah kuma ya sa mu dace cikin rayuwa mai albarka duniya da lahira.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Al-Amin Ibrahim Tanko, ni mazaunin kasar Kuwait ne. Ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga mahaifana Alhaji Ibrahim Tanko da mahaifiyata Hajiya Fatima Zahra Ibrahim Tanko. Da fatan kuna cikin koshin lafiya, da fatan kuma kun yi sallah cikin koshin lafiya. Sannan ina miƙa saƙon gaisuwa ta ta musamman ga yayuna da kannena, da fatan kun yi sallah kuna cikin koshin lafiya. Wato Aishatu, Majida, Maiminatu, Aisha, Khalil da dai sauransu. Sannan ba zan gaza ba, bari in garzaya na miƙa saƙon gaisuwa ta ga masoyiyata Haba Alfaharina, wadda nake so mu kasance a koda yaushe, wato Hajiya Ummi, Allah ya bar mu tare, da fatan kin sallah cikin koshin lafiya. Sannan na miƙa saƙon gaisuwa ta ga makwabcinmu Alhaji Ibrahim Mai Saida Kaba a bakin layi, da fatan kai ma ka yi sallah cikin koshin lafiya. Sannan na miƙa saƙon gaisuwa ta musamman ga ma'aikatan sashen muryar Amurka tare da musulman duniya baki ɗaya, da fatan kun yi sallah cikin koshin lafiya.
Yau ne sallah, yau ne aid, duk ku taho mu yi sallar aid. Ya ku jama'a sai mu yi far'a, domin yau ne ranar aid.
To jama'a masu sauraronmu, da waɗannan muka kawo muku ƙarshen shirin namu na gaishe-gaishen sallah kashi na farko daga faɗin duniya. Sai a dakace kemu a shirinmu na ƙarfe 4 na yamma, agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 3 kenan agogon Ghana, domin jin kashi na biyu na gaishe-gaishen sallah. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka bada gudunmawa wajen haɗa wannan shiri, da waɗanda kuka ji muryoyinsu, muna miƙa saƙon gaisuwar sallah daga nan sashen Hausa na muryar Amurka zuwa ga ɗaukacin ilahirin al'ummar musulmi a faɗin duniya. Da fatan Allah ya maimaita mana. Godiya ta musamman ga wanda ya daidaita mana sauti, wato Chibahiro Diodini. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC, da fatan an yi sallar Idi lafiya.
Ba shakka ladar mu ta fi yawaita ranar Eid. Don ba shakka ladar mu ta fi yawaita ranar Eid. Yau ne sallah, yau ne Eid, duk ku taho mu yi sallar Eid. Yau ne sallah, yau ne Eid, duk ku taho mu yi sallar Eid. Ya ku jama'a sai mu yi far'a, domin yau ne ranar Eid. Ya ku jama'a sai mu yi far'a, domin yau ne ranar Eid. Domin yau ne ranar Eid. Yau ne sallah, yau ne Eid, barka barka barkakku. Yau ne sallah, yau ne Eid, barka barka barkakku. Duk ku taho bayin Allah, mu ziyarto duk danginmu. Duk ku taho bayin Allah, mu ziyarto duk danginmu. Mu ziyarto duk danginmu, mu ziyarto duk danginmu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
لا إله إلا الله
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
لا إله إلا الله
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
ولله
الحمد
إلا الله
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
لا إله إلا الله
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
ولله الحمد
لا إله إلا الله
يوني سلا يوني عيد دكته مي سلا عيد
يوني سلا يوني عيد دكته مي سلا عيد
يا كو جماعة سي وهي فرأة دومي يوني ران العيد
يا كو جماعة سي وهي فرأة دومي يوني ران العيد دومي يوني ران العيد
يوني سلا يوني عيد دكته مي سلا عيد
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 يوني سلا يوني عيد
to da wannan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice.
Shugaban Amurka Joe Biden ya ce yau Talata zai karbi cikakken rahoto kan irin rawar da cibiyar leken asirin kasar China ta harkokin da ba na soji ba ta taka wajen amfani da manhajar satar bayanai da aka yi aka damfari wasu kamfanonin Amurka. Har yanzu ana kan tantance takamaiman abin da ya faru, ba a kammala binciken ba tukunna abin da shugaba Biden ya faɗa kenan jiya Litini bayan da wani ɗan jarida ya tambaye shi kan dalilin gwamnatinsa na kasa kakaba ma ƙasar China takunkumi nan da nan bayan da gwamnatinsa ta fito TV ta zargi ma'aikatar harkokin tsaron ƙasa ta China da ba da kwangilar satar bayanai ga wasu masu aika-aikar kutse waɗanda su ma kan amfana da kutsen. Kusan wata tara bayan zaben shugaban kasar Amurka da aka gudanar bara an sake samu wanda ya sha kaye wanda shine bangaren ƙuri'ar binciken fagen siyasa, inda wani sabon bincike ke nuna cewa ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ta shekara ta 2020 gabanin zaben da aka gudanar ranar 3 ga watan Nuwamba na ɗaya daga cikin mafiya rashin inganci cikin tsawon gomman shekaru. Kwararriya a bangaren ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a, ƙungiyar nazarin ra'ayin jama'a ta Amurka AAPRO ta ce ta yi nazarin sakamakon ƙuri'u 2,858 ciki har da ɗaruruwa a matakin tarayya da na jiha, inda ta gano cewa sun yi ta bayyana adadin masu goyon bayan shugaban ƙasa na lokacin Donald Trump ƙasa da adadi na gaskiya, duk da yake ya sha kaye a hannun ɗan takarar jam'iyyar Democrat Joe Biden wanda yanzu shine shugaba na 46. ‘Yan ƙasar Burtaniya sun yi shagulan kawo ƙarshen kullen corona jiya Litini, ranar da suka kira ranar ‘yanci. Ranar ta kawo ƙarshen duk wani takaita zirga-zirga, batun saka takunkumi da kuma kiyaye tazara wanda aka tilasta ma jama'a saboda daƙile yaduwar COVID-19.
To a gaida zara uku, barka da kokari. Masu sauraro, a nan muke ƙarshen shirin namu na musamman. Idan kuma Allah ya kai mu a shirin mu na rana, za mu sake kawo muku wani sabon shirin sallah, wanda dan mutane suka mika gaishe-gaishen sallar su. Amma kafin shirin namu na la'asar sai a biyo mu a shirin mu na hantsi, idan an jima kaɗan, inda za mu kawo muku maimaitin waɗannan gaishe-gaishe da aka saurara. Za kuma izar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahouse.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin dukkan abokan aikin mu, musamman ma Ibrahim Kalma Sigarba wanda ya taimaka na gabatar da shirin, da kuma Subahiru Duro ne wanda ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yau Mr. Fira Hashin Gubal da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC, nake cewa ai bukkuwan sallah lafiya. Assalamu alaikum.